والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقي أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a ga watan Rajab Hijira 1436 wanda yazo daidai da 1 ga watan 5 miladiya 2015. Cikin karatun mu na wannan littafi mai albarka Hukbatun min at-Tarikh, wannan shine darasin mu na 19. In ba manta ba a karatun da ya gaba, falalarsa da kuma abubuwan da suka zo a kan khilafarsa, Sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda shi ne farkon wanda aka fara wa lakabi da Amirul Mu'minina. Sayyidina Abu Bakar har ya gama khalifanci, abinda ake ce mai khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yazo, sai ake masa lakabi da Amirul Mu'minina, saboda idan za a sanya mai khalifa to sai dai zama khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai dai zama khalifan khalifa. To da haka sai ake mai lakabi da Umar ibn al-Khattab. Ya zo a cikin littafan tarihi cewa Umar Allah ya kara masa yarda ya rubuta wani gwamna na shi a Iraki cewa ka aiko min mutane guda 2 da zan tambaye su dangane da Iraki da mutanen Iraki. Sai shi wannan gwamna na Iraki ya aika wa sayyidina Umar Labid ibn Rabi'a da Adi ibn Hatim da suka zo garin Madina, suka ajiye dawakansu a farfajiyar masallaci, suka shiga cikin masallaci sai suka samu Amr ibn al-As, sai suka ce masa ista'zin lana ala Amirul Mu'minina Umar, neman mana izini a gurin Amirul Mu'minina Umar. Sai Amr ya tashi ya shiga gurin Sayyidina Umar, sai ce assalamu alayka ya amiral mu'minina. Sai sayyidina Umar ya ce ma badalaka fi hadha al-ismi ya ibn al-As, ya akai wannan suna ya bayyana gare ka, tunda shine farkon lokacin da aka kira shi da shi. La takhrujanna mimma qulta, qala na'am. Sai ya ce ko dai ka bar wannan magana abinda ka faɗa. Sai ya ce masa a'a Labid ibn Rabi'a da Adi ibn Hatim su ne suka zo suka ce min ista'zin lana ala Amirul Mu'minina, su suka yi amfani da wannan lakabi din. Da haka sai naga sun dace da sunan shi, da haka sai na kirawo ka da wannan suna. Daga nan suka ce wannan suna ya gudana. Abinda zamu tashi a yau ahammul ahdas fi khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, al-mabahasu sani, mabahasi na 2, ahammul ahdas, muhimman abubuwa da suka faru fi khilafati Umar ibn al-Khattab, a lokacin khalifancin Umar ibn al-Khattab, muhimman abubuwa da suka faru a lokacin Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Bala yace mawqi'atul qadisiyya fi Muharram sanata 14. Malam yace yakin qadisiyya wanda aka yi a cikin watan Muharram a shekara ta 14, wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda. Za mu gani cewa sayyidina Abu Bakar ya yi ta fama da waɗanda suka yi ridda, ganin an dawo da su kan tabarkin gaskiya kuma an kare addinin musulunci ɗin. Daga baya kuma ya fara yin futuhat, ya fara yaɗa addinin musulunci a wuraren da bai je ba, har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa. To sayyidina Umar ma ya ci gaba da wannan aiki din, tunda a lokacin babu abin da ya rage illa a yi ta yaɗa addinin, kuma da ba abubuwa ne guda 3, duk waɗansu da da'awa za a fara zuwa musu. In aka yi musu da'awa, in suka karɓa fa ni'ima,